jin daɗi. Menene diji, menene yin da fa'i? Yin da fa'i a jikinmu yake, ɗan mata a jikinmu suke, yin bowling a jininmu yake. Kai, wani mai gashi, wani sambazi, wani mai mashi, wani mai tashi. To rubutum, 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 gashi a ƙasa, gashi a sama. Ba mu agadas, ba mu alaba, komai na samu ai sai taraba. Ba mu jalingo, mun je taraba. ‘Yan mata son mu suke, ga daɗi bin mu suke. Taraban ayaba, 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 ayaba. Ina yoza ayaba, 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 ayaba. Ki bar shi muna da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, da yawa.
Allah ka kai ni inda kuɗi na ma bai kai ni ba. Baki na bai bani ba. ‘Yan mata na ji da ni. Na canzo taku, taku mun fara. Ka ce za ka siyo min tsara.
Going to the higher level.